إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a majalisin karatun nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wanda yake masallacin asibitin tarayya wato FMC da ke cikin garin Azare a jihar Bauchi a wannan yammaci na Juma'a 6 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 26 ga watan 5 shekara ta 2023 wannan ita ce halka ta 15 in ba a mance ba a halka ta 14 wacce ta gabata mun tsaya inda yake cewa walam yakun hadha lismu sha'ian qablu inda al-arab batu ake dangane da suna da aka rada wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato suna Muhammad idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun tattauna dangane da wanda ya rada wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sunansa na Muhammad mun kawo ra'ayoyi guda biyu na malamai ra'ayi na farko sun tafi kan cewa wanda ya rada masa sunan shine kakansa wanda mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya tafi da wannan ra'ayi shi yasa a wannan littafi ya ce walamma wulida arsalat ummuhu li jaddihi tubashiruhu fa aqbala masruran wa sammahu Muhammada lokacin da aka haife shi sallallahu alaihi wa sallam sai mahaifiyarsa mahaifiyar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ta aika wa kakansa tana mai masa bushara na samun jika da yayi shine ya taho yana cikin farin ciki da murna da annashuwa da ya iso sai ya rada masa suna Muhammad wannan ra'ayi cikin ra'ayoyi guda biyu na malaman tarihi da wannan ra'ayi mawallafin wannan littafi da muke karantawa ya tafi kan wannan ra'ayi ra'ayi na biyu kuma sun tafi kan cewar wanda ya rada masa wannan suna mahaifiyarsa ce Imam al-Baihaqi cikin littafin sa Dalailun Nubuwa ya kawo riwaya da take tabbatar da haka cewa mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam dabda haihuwarsa ta kwanta bacci sai ta yi mafarkin da ta yi shine an zo ana bayyana mata cewar ke kina dauke da cikin fiyayyen halitta madaukakin ciki wanda yake tattare da alkhairi da albarka idan kika haife shi ki sa masa suna Ahmad da Muhammad da ta haife shi sai ta rada masa suna Muhammad kuma ta rada masa suna Ahmad riwayoyi ne guda biyu mabambanta kuma mun yi kokarin hada riwayoyin a halkar da ta gabata idan ba a mance ba to bayan ya kammala wannan bayani shine yace walam yakun hadha lismu sha'ian qablu inda al-arab wannan suna na Muhammad gabanin a rada wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan suna bai watsu cikin larabawa ba kenan gabanin a rada annabi suna Muhammad ba wanda ake kiransa da wannan sunan kamar yadda ya bayyana a nan. Me yasa Allah madaukakin sarki yayi wannan hukunci? Saboda cikin littattafan da suka gabaci Al-Qur'ani akwai bushara da ishara kan annabi da kuma ambatansa da sunansa. To idan aka wayi gari wani ya zama ana kiransa da wannan sunan, zai iya amfani da wannan damar kan cewa ai shine wannan Muhammadu ko kuma wannan Ahmad din da littafin Injila ya bayyana, sai ya ta wasa da kwakwalen mutane da hankulan mutane. To Allah cikin hikimarsa sai ya kange wannan sunan, bai bada dama ma wani ya radawa ƴaƴansa ba. Kusan bayanin da yake a nan kenan cewa walam yakun hadha lismu sha'i'an qablu 'inda al-arab, wannan suna bai kasance ya wasu ba gabanin a radawa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin larabawa, bai wasu ba. Sai dai kamar yadda na yi bayani a baya, al-qadi iyab cikin littafinsa ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa ya bayyana cewa an samu ƴan tsiraru cikin larabawa da suka radawa ƴaƴansu suna Muhammad, kuma adadinsu duka bai fi mutum bakwai ba. Kadi Iyad ya kawo wannan cikin littafinsa ash-shifa. Su kuma iyayensu dalilin da yasa suka rada musu tunda sun karanta cikin littattafansu cewar annabin da Allah zai aiko shine na ƙarshe wanda bayansa babu annabi, kuma shine mafifici cikin annabawan, da suka karanta cikin littattafansu duk wanda ya haifi ɗansa fatan a ce ɗan nasa ne Allah zai aiko sai ya sa masa wannan suna. To nan ma sai Allah ya kange ya kare, ba a bari kowa ya sa, ba a bari ruwan ya zama sunan ya zama ruwan dare ba. Yanzu wani abu da zai baka mamaki in ka je Saudiya, zaka ga duk wanda bai san sunanka ba zai ce ma Muhammad, Muhammad dan gyara. Yanzu kamar yadda zaka ce malam, in baka san sunan mutum ba ai malam kake cewa mu a society mu. To su kuma a can duk wanda ba a san sunansa ba Muhammad ake ce masa, yanda sunan ya yawaita. Kuma idan misali ran mutum ne ya baci jijiyar wuyarsa ta tashi yana fada, idan aka ce masa salli ala Muhammad fada ya kare, saboda yanda suke ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda ake jinjina wa sunan da ma abocin sunan. To sunan Allah ya kange wannan suna bai wasu ba, duk da yanda Laraba suke da sha'awar kowa a ce annabin nan daga gidansa ya fito, to sai Allah ya kange ya hana wannan suna wasu ba. Sai dai an dan same su cikin garin Madina, Makka kan ma babu wanda ake kiransa da sunan, amma cikin garin Madina an samu ƴan tsiraru wanda ba su wuce mutum hudu ba wanda iyayensu suka sa musu wannan sunan. Sunayen su kuma dalilin da yasa haka ya faru, mun san mutan Madina suna makwabtaka da Yahudawa, Yahudawa kuma sun karanta cikin littafinsa At-Taura siffofin annabi da ma sunansa wanda za a aiko na ƙarshen zamani. To su kuma abinda suka karanta cikin littafinsu na At-Taura sai suna sanar da mutanen Madina, Al-Aws da Al-Khazraj. To Al-Aws da Al-Khazraj da suka ji wannan, sai aka samu ɗaya biyu wanda su ma ba su wuce mutum hudu ba wanda da suka haifi ƴaƴansu maza sai suka sa musu suna Muhammad, fatan a ce shi ne ɗan da Allah zai aiko annabin ƙarshen zamani. An samu waɗannan misalai cikin ƴaƴan mutanen Madina. Akwai misali na farko da shi Qadi Iyad ya kawo cikin ash-shifa, Muhammad bin Uhayha. Wannan Muhammad bin Uhayha tun gabanin wasu ma sun ce tun kafin a haife annabi, babansa Uhayha da ya haife shi sai ya sa masa suna Muhammad. Wannan yana cikin mutanen Madina, cikin kabilar Aws. Mahaifinsa da ya haife shi sai ya sanya masa suna Muhammad. Me yasa ya sanya masa suna Muhammad? Ya ji Yahuda suna cewa za a aiko annabi a ƙarshen zamani sunansa Muhammad, sunansa Ahmad, da ya haifi ɗansa shi Uhayha sai ya sa masa Muhammad, fatan cewa Allah shi zai aiko. Sai dai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko ka sa danka Muhammad in ba shi Allah ya hukunta zai zama annabin ba ba yanda za a yi zama annabi Allah shi ya san inda shi yafi kowa sanin inda zai sanya sakonsa to shi wannan Muhammad bin Uhayha ibn Abdul Bar a cikin littafin sa Al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab ya irga shi cikin sahabbai ma'ana daga baya yazo ya karbi musulunci kuma musuluncin sa yayi kyau ya zama cikin al-ansar mutan Madina da suka taimaka annabi da kuma al-muhajirun ibnu Abdul Bar yace ya musulunta kuma musuluncin sa yayi kyau yana ma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi yayi rabu sai dai ibnu Hajar a cikin al-Isaba fi tamyizis sahaba yace dangane da batu kan musuluncin sa babu tabbataccen magana inji ibnu Hajar kaman sun samu sabani ke ibnu Abdul Bar ya tabbatar da cewa ya musulunta kuma ma yana cikin sahabbai shi yasa ya sa shi cikin littafin sa da ya rubuta kan sahabbai babban littafi ne na ibnu Abdul Bar mujalladi 20 da wani abu ya tattaro sunayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mutum 1000 yayi tarjaman su a cikin littafin sa Al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab to ya irga wannan Muhammad ibn Uhayha cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya irga shi cikin sahabban annabi kenan shi abin da ya tafi akai shine Muhammad ibn Uhayha yana cikin wadanda suka musulunta mutum na biyu wanda shi ma cikin mutanen Madina ne wanda da mahaifinsa ya haife shi ya sanya masa Muhammad ibn Maslama watakil wasu daga cikin mu nan sun taba jin sunan wannan saboda shi wannan sahabi ne sananne Muhammadu bin Maslama mahaifinsa da ya haife shi sai ya sa masa Muhammad kwadayin fatan a ce shine annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko karshen zamani shi an haife shi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 22 kaga annabin ma ya girme shi kenan tunda annabi an aiko shi yana dan shekara 40 to wannan Muhammad ibn Maslama shi kuma an aiko annabi yana dan shekara 22 ka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shekara 18 to amma da yake ba a san inda annabin zai fito ba an san dai cewa Allah ya yi ishara annabi zai zo karshen zamani cikin wace kabila zai fito ba a sani ba amma an bayyana siffofinsa da kuma ɗabi'unsa baya cin sadaka amma yana cin kyauta yana da stam a kafadarsa ta annabta sannan siffarsa kaza ce siffarsa kaza ce siffarsa kaza ce an bayyana wannan cikin littattafan at-taura da injila to shi Muhammad ibn Maslama da mahaifinsa ya haife shi Maslama sai ya sa masa Muhammad fatan ya zama shine annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko to amma kuma da aka wayi gari ba shi bane sai Allah ya masa gamdakatar sai karbi musulunci gurin annabi farkon diran annabi Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ma yana cikin wanda suka halarci yakin Badar kaga ya zama cikin as-sabiqun al-awwaluna sai Allah ya masa gamdakatar shi wannan babu sabani tsakanin malamai kan musuluncin sa kuma sahabi ne shahararre sananne dan annabi ya aike shi wasu aika daga cikin aikansa Muhammad ibn Maslama sanannen sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mutum na uku shi kuma ba cikin Madina bane cikin kabilar Banu Bakar kabilar da take rayuwa a yankin Makka shi ma da mahaifinsa ya haife shi sai ya sa masa suna Muhammad saboda su ma Larabawa na Makka bokayensu su kuma sun fi amfani da bokaye da matsubbata tunda ba su karanta littafin at-taura da injila su waye masu karanta littafin at-taura yahudawa waye masu karanta littafin injila nasara mutan makka ba su mushrikai ne su bautan gumaka suke su sun yi imani ne da bokaye to bokayensu sun gaya musu cewa akwai annabin da za a aiko karshen zamani sunansa Muhammad to su ma sai aka samu ɗaya biyu da suka haifi ƴaƴansu sai suka rada musu Muhammad to shi wannan Muhammad Barra mahaifinsa da ya haife shi ya rada masa suna Muhammad fatan ya zama shine annabi na karshen zamani sai dai shi wannan zance mafi rinjaye shine tun ma gabanin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa ya rasu gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'abi rasu ba har bayan aiko annabi yana rayi amma baya cikin dai wanda suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mutun na hudu shi ma yana cikin mutanen makka ya fito da kabilar banu tamim shi ma da mahaifinsa ya haife shi sufyan sai sa masa muhammad ibn sufyan at-tamimi fatan ya zama shine annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko karshen zamani shi ma wannan zance mafi rinjaye gabanin musulunci Allah ya masa rasuwa kamar yadda Abu Nu'aym ya rinjayar da haka din mutun na biyar wanda shi ma wannan ya fito daga yankin Larabawa yankin Makka ya fito da kabilar Banu Ju' shi ma da mahaifinsa Umran ya haife shi sai ya sa masa suna Muhammad fatan ya zama shine annabin da Allah madaukakin sarki zai aiko shi ma bai riski musulunci ba Allah masa rasuwa gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mutun na kusa da karshe shi kuma ya fito da kabilar Banu Sulam Banu Sulam kabilar Banu Sulam kabila ce wajen garin Makka yanzu a cikin garin Makka mun samu mutun nawa mun samu mutun uku a Madina mun samu mutun biyu a wajen Makka ga mutun ɗaya sun zama nawa mutun shida shi ma da mahaifinsa ya haife shi sai ya sa masa suna Muhammad shi ma bai riski musulunci ba ya rasu gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hikima ce fa ta Allah da lokacin aiko annabi suna raye kuma Allah bai hukunta za su musulunta ba da sun yi ta jayayya da annabi in an zo sai a kasa gane wanne ne Muhammadin ya ce a ni ne Muhammadu annabi ya ce a ni ne Muhammadu to duk waɗanda Allah ya tabbatar ba za su musulunta ba gabanin aiko annabi sai Allah ya ɗauke su Allah yana da hikima wanda kuma Allah ya sani cewa za su musulunta sai Allah ya bar su har suka riski annabi suka karɓi musulunci sai aka wayi gari ba wanda yake jayayya da annabi akan annabta ba samu wanda suka yi jayayya da annabi kan annabta ba sai dab da rasuwan annabi an samu mutane guda uku da suka yi jayayya da annabi akan annabta shi ɗayan kan ma tun a rayuwa annabi aka kashe shi daga ƙasar Yaman sauran biyun kuma ɗaya Allah ya masa gamdakatar ya dawo kan turba Tulaihatul Asadi a yankin Najd ya bayyana a yankin Najd ya ce shi ma annabi ne ana masa wahayi sayyidina abubakar ya tura masa dakaru suka je suka yaƙe shi ya fahimci cewa ba zai kai labari ba ya arce akan dokinsa ya zo gurin sayyidina abubakar ya shelanta tubansa ya dawo cikin musulunci shi kuma mutum na uku wannan Musailima al-Kadhdhab shi ma a Yaman ne a kabilar Banu Hanifa nan kan an gwabza yaki kwana da kwanaki an yi kusan sati guda ana gwabza yaki aka kashe ta bangarensa aka kashe ta bangaren sahabbai wata riwayar ma ta nuna an kashe mutum 700,000 cikin sahabbai amma akwai zurfafawa a ciki wata riwayar ta ce a zero ne aka kara yawa 700 ne wata riwayar ma ta nuna a 70 ne kaga in dai aka sa 7 zirukan da za a sa nan ne ta baba akwai riwaya akwai waɗannan malaman da suka ce a zeron an ƙara sun yi yawa amma dai duk inda aka je aka zo dai riwayoyi ingantattu sun nuna mana cewar an kashe adadi mai yawa cikin sahabban annabi mahaddata alqur'ani sakamakon yakin da aka yi na yakan Musailima da ya ce shi annabi ne wanda nan ma Allah ba su dama sun kashe Musailima to waɗannan mutane guda uku akwai ta hudunsu mace ce sai dai ita tana abin da wayo da kuma tsoro ita mata ce ita annabiya ce annabiya mace kenan sunanta Sijah ita kuma wannan mulki take nema da dukiya da yaudara amma waɗannan guda uku da gaske suke suna da'awar cewa su annabawa ne tare da can sun san ba annabawan ba ne to amma a baya gabanin aiko annabi da lokacin aiko annabi duk wanda zai jayayya da annabi Allah ya gama da shi to shi yasa waɗanda muka ambaci sunayensu mutane shida na farko an yi ta baba kan musuluncinsa Muhammad ibn Uhayha na biyu kuma ba saɓani kan cewa musulmi ne kuma yana cikin sahabbai to sauran hudun su kuma tun gabanin aiko annabi Allah ya ɗauki rayuwarsu saboda Allah ya san cewar in har ya bar su suna raye aka aiko annabi za su yi jayayya da annabi wannan kuma zai sa wawaye ko marasa ilimi su bi wasu daga cikinsu to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsu. Akwai mutum na karshe, mutum na bakwai, Muhammad ibn al-Tahmad al-Azdi, wanda ya fito da kabilar Banu Azd, wata kabila ce cikin kabilun Larabawa wanda ba ƴan Makka ba. Shi ma wannan, kamar yadda malamai suke faɗi gabanin aiko Annabi Allah madaukakin sarki, ya karbi rayuwarsa, ya fito da kabilar kasar Yemen, kabilar Azd daga kasar Yemen take. To shi ma Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa. To kaga bayanin da mawallafin littafin nan yake yi anan cewa walam yakun hadha lismu sha'ian qabul, wannan suna gabanin arada wa Annabi, suna Muhammad bai kasance ya watsu ba inda al-arab gurin Laraba. Tabbas haka ne, saboda waɗannan da muka ambata iya bakwai din nan ba malamai ba su ambaci wasu ba, kuma Larabawa guda goma ne ko ɗari ko dubu miliyoyi. To kaga a cikin miliyoyin mutane a ce mutum bakwai ne kawai aka rada, ka kenan, wannan na nuna sunan bai watsu ba, sunan bai watsu ba. Allah ya kange wannan sunan, hukunci na Allah subhanahu wataala, duk waɗanda aka rada musu sunan iyayensu suna fatan su ne za su zama manzannin, sai Allah ya ɗauke su. Kaga ta leko ta koma kenan, an dai gudu ba asira ba. In ma ka rada masa kana ga shi ya kamata ya zama annabi, sai Allah ya ɗauke shi, shikenan mu ga ta faɗi. Sauran biyun kuma da iyayensu suka rada musu, su kuma sai suka karbi musulunci, ba su yi jayayya da tababa da annabi ba. To Allah madaukakin sarki ya kare wa annabinsa wannan suna, ba a kira wani da shi ba ban da shi. Waɗanda aka kira su ƴan tsiraru ne, kuma Allah ya ɗauke galibinsu. Waɗanda Allah ya bar su, su kuma an riga haifan annabi ma gabaninsu, sannan kuma sun zo sun karbi musulunci gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Yace walakin aradallahu an yuhaqqiqa ma qaddarahu wa dhakarahu fil kutubi allati ja'at biha al anbiya'u kattawrati wal injil. Me yasa wannan suna bai watsu ba cikin Larabawa? Yace Allah madaukakin sarki yana da nufin ya tabbatar da abin da ya kaddara, ya ambata cikin littattafan da annabawan da suka gabaci annabi suka zo da su, kamar littafin At-Taura da Injila. Allah ya ambata cikin waɗannan littattafai cewa zai aiko annabi a ƙarshen zamani wanda shine mafifici cikin annabawan, yana da siffa iri kaza kuma sunansa kaza. Allah ya ambaci wannan. Galibi malaman tarihi suna cewa sunan da aka kira annabi da shi a cikin At-Taura da Injila Ahmad, amma to a ina suka samo labarin Muhammad? Ma wasu daga cikin malamai suka ce gurin malamansu, su kuma malaman sun ji gurin malamansu, su kuma sun ji gurin annabawan Allah, kamar annabi Isa ya yi bishara da zuwan annabi, annabi Musa ya yi bishara da zuwan annabi, kuma yana nan cikin littattafansu. Sai dai sunan da ya zo cikin littattafansu Ahmad. To su ahalul kitabi Yahudu da Nasara ina suka ji cewa daga cikin sunayensu akwai Muhammad? Malamai suka ce zai iya yiwa a gurin annabawan suka samu wannan labari. Yace fa alhama jaddahu an yusammiyahu bidhalika infadan li amri, sai Allah madaukakin sarki yayi ilhama wa kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna na Muhammad dan ya zartar da abin da ya hukunta. Allah yana so ya zartar da abin da ya hukunta na kange annabi da kare shi, da kuma kange sunansa da kare shi, da siffofinsa da kare su, ta yanda wani ba zai zama ya siffanta da wannan sunan ba, da kar ya zo yayi da'awar annabta sabanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine takaitaccen bayani dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dauke mu kusan halka 4 zuwa 5 da kuma rada masa suna. To gabar da zai je gaba ita ce dangane da shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace wa kanat hadinatuhu وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه عبد الله. وكانت حاضنته وتتا كسنتي ميرنون النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن يتتي أم أيمن بركة الحبشية بركة الحبشة. تو حتى دي مولف من اللتافين يبين تشيور mere nan annabi ita ce Ummu Aiman. Ummu Aiman al-kunyat ta ne, baraka kuma sunanta ne alhabashiya yar kasar habasha to amma wannan bayani na wannan mawallafi littafin nurul yaqin yayi bamban da bayanai na sira da kuma tarihi yayi bamban da bayanai na sira da kuma tarihi wanda suka zo cikin littafai wacce take mai renon annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yar habasha bace balarabiya ce sunanta baraka bintu thalaba bin amr bin hisn bin malik bin salama an-nu'man kenan kamar an samu akasi dangane da mai littafin nurul yaqin da ya tafi kan cewa baraka al-habashiya ita ce wacce tare ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita bace baraka bintu thalaba ita ce tare ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kuma baraka al-habashiya baiwa ce ta ummu habiba baiwa ce ta ummu habiba dan lokacin da aka haifi annabi ma ba a san da labarin ta ba annabi ya girme ta nesa nesa ba kusa ba bata ma zo yankin larabawa ba sai shekara ta 7 bayan hijira kuma a ce ita tare ni annabi ana gane bayani ita baraka yar habasha ita annabi ya fi ta nesa ba kusa ba na farko kenan na biyu baiwar matarsa ce matarsa ummu habiba ita kuma ummu habiba a ina ta samo ta lokacin da aka yi hijira daga makka aka tafi habasha ummu habiba tana cikin wanda suka yi hijira daga makka suka tafi habasha mun san a shekara ta 5 bayan fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yayi umurni wa masu rauni cikin sahabbansa akan su bar garin makka su hijira su koma habasha me yasa a garin makka ana tsangwamar su ana cutar da su an hana su su sake su yi ibada sallah wannan basu isa su fito su yi ta bainar jama'a ba kiran sallah wannan basu isa su yi ba an tsangwame su za a fito da mutun rana tsaka karfe 10 dauka kamar karfe 12 rana yanzu a fito da kai a kwade maka riga a irin zafin nan da ake a kwantar da kai akan kwanta ya kace tsammanin al'amarin zai kasance a dauko bakin dutse ya sha rana a dora kan cikinka akan sai ka bar wannan addini na musulunci haka fa ake musu to shine annabi da ya ga tsangwamar tayi yawa cutarwar tayi yawa sai ya ce musu to su bar makka su tafi habasha can gari ne na wani sarki wanda ba a zalunci gurinsa sarki adili Ibn Taymiya Allah masa rahama a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya yace Allah madaukakin sarki yana daukaka daula ya bata kariya idan daular ta zama adila ce koda kuwa daular kafirai ce yace Allah yana dankwafar da daula ya wulakantar da ita ya tabar da ita in ta zama azzaluma koda kuwa daular ta musulmi ce daular musulmai ce Allah na dankwafar da ita ya kaskantar da ita matukar ta zama azzaluma daula kuma in ta zamanto adila koda ta kafirai ce Allah na daukakan ta ba ta kariya haka Ibn Taymiya ya faɗi cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umurni wa sahabbansa su bar makka su tafi habasha saboda sarkin habasha adili ne baya zalunci kuma baya bari ai zalunci a kasarsa to ummu habiba tana cikin wanda suka karbi musulunci da wuri gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hijira tare da mijinta suka tafi habasha to tunda suka yi hijira suka tafi habasha ba su dawo ba har annabi ya yi hijira daga makka ya dawo madina su suna can habasha mijinta ya rasu a habasha shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta kammala idda shi annabi yana madina ya nemi a auren masa da ita aka auren masa da ita daga habasha sai ta taho madina da ta tashi tawo madina sai ta taho da baiwarta barakatul habashiya to kaga a nan gurin a ce ita ce ta reni annabi ai kaga ba zai samu karkuwa ba wannan magana wacce ta reni annabi baraka bintu thalaba yar cikin garin makka balarabiya ita ce tare ni annabi. Ita kuma baraka yar habasha baiwa ce ta ummu habiba mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wacce ummu habiba tazo da ita daga kasar habasha lokacin da ummu habiban ta auri annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To kaga kenan cewa kanat hadinatuhu ummu ayman barakatul habashiyya amatu abihi abdullahi, wannan maganan akwai dan gyara da ya kamata a samu karkashin sa, cewa wacce tare ni annabi ummu ayman baraka al habashiyya, sai a cire kalmar habashiyya din, dama haka al'amari yake na ilimi, ilimi yana da fadi, annabi ne kawai baya kuskure a ilimi, shine ma'asumi Allah ya bashi kariya, to amma duk wani wanda ba annabi ba zai iya yin dade kuma zai iya kuskure, shi yasa ba a so ka zamanto mai makancin bi ka ce kai in ba malam wane ya faɗi kaza ba kai kan ba za ka yi ba, wannan kuskure ne a addini, annabi ne ake masa haka, annabi ne ake masa makahon bi, duk abin da annabi ya ce tasha a risa muna da risawa, a yi dama mun yi 100%, a yi hagu mun yi 100%, amma an kaɗe bai annabi duk wanda ya yi magana za a dube ta, ta dace da nassi na alkur'ani sai a ɗauka, ta kuskure sai a nema masa gafara gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai littafin Ibn Taymiyya raf'ul malam an a'immatil a'lam, raf'ul malam dauke zargi daga shuwagabanni waɗanda su ne ido cikin al'umma. Yanzu dan an ce malam wani shahararren malami cikin tabi'ai ya yi kuskure, ai dama ba ma'asumi bane, wannan kuskuren ba shi zai baka dama ka soke shi ko ka zage shi ko ka kushe shi, sai ka nema masa gafara gurin Allah, ba ma'asumi bane, zai iya yin dade zai iya kuskure, annabi shine kawai Allah ya dora shi kan turba dodar wanda baya taba yin kuskure. Shi yasa Imam Malik yace kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha alqabr, inda Imam Malik a Madina ya rayu yace kowa ana karban maganar sa kuma za a iya mayar masa banda annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa awwalu man arda'ahu suwayba, farkon wacce ta fara shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce suwayba. Yanzu kenan ya shiga sabon topic, zai yi magana kan shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ya mana magana kan haihuwarsa, yazo ya mana magana kan rada masa suna, sannan kuma ya takaitaccen bayani kan renonsa wacce ta rene shi baraka ummu ayman baraka. Wannan ummu ayman din malamai daga cikin malaman tarihi sun tafi kan cewar ita ce mahaifiyar Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, Usama bin Zaid kuma mun san shi hibbu rasulillahi, annabi yana son sa so na karshe. To yace wa awwalu man arda'ahu suwayba, farkon wacce ta fara shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce suwayba. To amma gabanin suwayba ai mahaifiyarsa ta shayar da shi ko mahaifiyarsa ba ta taba shayar da shi ba, malamai nasira suka ce matan da suka shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam su goma ne, mata goma suka shayar da annabi, su ɗabi'un larabawa sun bambanta da ɗabi'unmu, wani ma mahaifiyarsa za ta haife shi har a yaye shi ba ta taɓa shayar da shi ba, amma mu kuma galibi wanda suke shayar da ‘ya’ya a cikin al’ummanmu iyaye ne kaɗan ne za ka samu wanda za ka ji an ce ba mahaifiyarsa ce ta shayar da shi ba, su ma kaɗan ne za ka iya samun dalili ne, in ma ko mahaifiyar bayan haihuwarsa ta rasu ko kuma ba ruwan nono ko to wasu ko ba ruwan nono ma ka ga ana ta ba su madara, kaɗan ne za ka tar mu a cikin al'ummanmu ba mahaifiyarsa ce ta shayar da shi, amma su kuma larabawa kaɗan ne za ka tar mahaifiyarsa ta shayar da shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam malaman sira suka ce matan da suka shayar da shi mata goma ne, mata goma suka shayar da annabi, waɗanda suka fi shahara a cikin goma nan mutum uku, mace ta farko mahaifiyarsa, dan an ce mahaifiyarsa ce ta shahara da shi, wannan ba abun kokonto bane tunda shine asali. Suka tafi kan cewa shahid da shi da mahaifiyarsa tasa tai ma ba wani mai yawa bane. Wasu daga cikin malamai suka ce ta shahid da shi so uku ne kawai, kuma tun daga nan sai ya koma hannun masu shayarwa. Wasu suka ce ta shahid da shi so bakwai, wasu suka ce a ba so uku ba, ta shahid da shi na tsawon kwanaki uku, bayan nan sai ta danka shi hannun masu rai. Wasu kuma suka ce ta shahid da shi tsawon sati guda sai ta danka shi hannun masu rai. Wasu suka ce a ya kai kwanaki tara kenan, dai bai haura kwanaki tara ba. In ma mun ɗauki kwanaki taran, babu waɗanda suka ce ya haura haka, kenan mahaifiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shahid da shi da ta yi ba ta haura kwana tara tana shahid da shi ba, sallallahu alaihi wasallam sai koma ƙarƙashin shayarwan Suwayba. Shi yasa a nan gurin ya ce wa awwalu man arda'ahu Suwayba, zai zama wa awwalu man arda'ahu ba'da ummihi Suwayba. Farkon wacce ta fara shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mahaifiyarsa, mahaifiyarsa ita ce ta farko, ta yi kwanaki uku, wata riwaya ta ce bakwai, wata riwaya ta ce tara. To in ka ɗauke mahaifiyarsa, mutum ta farko da ta fara shayar da shi cikin waɗanda suka shayar da shi ita ce Suwayba. Suwayba kuma kamar yadda mun yi ishara ko mun karanta takaitaccen bayani kanta a baya, lokacin da ake bayani kan haihuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan ba amince ba mun yi takaitaccen bayani kan wannan mata Suwayba. Ita ce wacce ta fara shahid da Annabi bayan mahaifiyarsa, ta shahid da Annabi da nonon ɗanta Masruh. Kenan lokacin da take shahid da ɗanta Masruh a lokacin ne ta shahid da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ita ma bata ɗauki lokaci mai tsayi tana shayar da Annabi ba sallallahu alaihi wa sallam, sai koma ƙarƙashin shayarwan Halimatu Sa'diya, wanda ita ma za mu zo mu ga bayani a kanta nan gaba. Kenan ita ma a ta shayar da Annabi bai haura wata ɗaya ba, ko kuma wata biyu, a yayi yawa ba zai fi wata uku ba. Kwanaki ne wanda suke kididdigaggu wanda ta yi tana shayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kafin ta shayar da Annabi, ita Suwayba ta shayar da babban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Hamza. Hamza mun san babban Annabi, Hamza bin Abdul Muttalib. Bayan ta shayar da Hamza, ta zo ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga Hamza yanzu ya hada dangantaka da Annabi ta bangarori guda biyu, ta bangaren jini da kuma bangaren shayarwa, ta bangaren nisba da kuma bangaren raba'a. Ta bangaren jini babban Annabi, saboda dan uwan mahaifin Annabi. Ta bangaren shayarwa fa dan uwan Annabi, ko dan uwan Annabi ne na shayarwa, tunda yanzu Suwayba za su dauke ta a matsayin mahaifiyarsu ta shayarwa. Hamza Suwayba mahaifiyarsa ce ta shayarwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Suwayba mahaifiyarsa ce ta shayarwa. Ka kenan ta bangaren shayarwa Hamza dan uwan Annabi, amma ta bangaren jini Hamza babban Annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Sannan bayan ta shayar da Annabi, ita Suwayba ta shayar da Abu Salama. Ai muna jin ana cewa Ummu Salama, ko Ummu Salama tana cikin ummahatul mu'minin, tana cikin iyayen mu'mini, tana cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi kuma Abu Salama, Suwayba ta shayar da shi bayan ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tabbas riwaya ingantacciya cikin Sahihul Bukhari ta tabbatar da shayarwar Suwayba ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadithin Ummu Habiba, Ummu Habiba ummul mu'minin bintu Abi Sufyan radiyallahu anha, hadisi ya inganta daga gare ta, ta samu Annabi wata rana take cewa Annabi inkih ukhti binta Abi Sufyan, ya Annabi ka auri yar uwata mana, yar Abu Sufyan. Ita Ummu Habiba yar Abu Sufyan, to tana nema gurin Annabi ya auri yar uwarta yar Abu Sufyan, wacce ubansu daya. annabi yace mata awa tuhibbina zalik shin yanzu ke kina sha'awan in aure yar uwarki sai ta ce na'am lastu laka bi mukhliya ai ba ni kadai kai Allah ya kebe maka aura ba kamar yadda nake ga na samu daukaka da aurenka ai ina so yar uwa ta ma ita ma ta samu daukaka da aurenka ya rasulullah sai annabi yace la tahillu ai yar uwarkin nan ko yanzu bata halattan aure ta ba wa anta jumu'u bainal ukhtayn ko ba an hana mutun yana auren ya je ya auri kanwa ba yara auren kanwa je ya auri ya aya ce cikin suratul nisa wa anta jumu'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf sannan an hana kuku hada tsakanin yan uwan juna ya da kanwa mutun daya ya aure su an hana ku laraba suna ya Allah ce illa ma qad salaf wanda ya gabata wannan an yi afuwa amma a yanzu an hana kana tare da kanwa ka je ka nemi auren ya ka aure ta ko kana tare da ya ka je ka auri ne auren kanwa ka aure ta wannan a addinin musulunci ya hana to shine annabi ya ce masa ai bai halatta gare ni ba in auri wannan yar uwa taki sai ta ce a bai halatta gare ka ba ya rasulullah tana mamaki annabi ya ce kwarai sai ta ce ai ko naji ana bada labari cewa zaka auri yar Abu Salama naji ana bada labari cewa zaka auri yar Abu Salama sai annabi yace yar Ummu Salama kenan kike nufi a lokacin annabi yana tare da mahaifiyar yarinyar da Ummu Habiba tace taji ana labari annabi zai aure ta yace kina nufin yar Ummu Salama matata Ummu Salama yar ta zan aura sai Ummu Habiba tace kwarai naji ana labari cewa zaka auri yar Ummu Salama sai ce law annaha lam takun rabibati fi hajari ma hallati yace da a ce ma bata zamanto yar matata ba bata halatta gare ni ba ko da ma ba yar matata ba ce kaddari ban auri mahaifiyarta ba Ummu Salama ko da ban auri mahaifiyarta Ummu Salama ba to bata halatta gare ni ba nesa yace innaha libnati akhi min ar-radaa saboda ita yar dan uwana ce wajen shayarwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace arda'atni wa aba salamata suwaiba suwaiba ta shayar da ni da Abu Salama baban yarinyar da kike fadi cewa ana cewa zan aure ta koda bana tare da mamanta ma bata halatta aure ta ba saboda babanta dan uwana ne wajen shayarwa to ina yaga kuma bayan na auri mamanta kin ga haramci kan haramci ba shine an hana mutum ya auri yar matarsa ba hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum tuna ya'yan matanka matanka da suke karkashin ka an haramta maka ka auri ya'yansu wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum idan daura auren kawai akai baka tare da matar ba to zaka iya in kaga yar ta kace na fasa auren uwar a aura min yar sabanin yar da zaran an daura aure tsakaninka da ya uwa ta haramta gare ka koda baka tare da ita ba to shine yace kaddari ma ba ajiye ma batun cewa ina auren mahaifiyarta ma bata halatta gare ni ba saboda arda'atni wa aba salamata suwaiba suwaiba ta shayar da ni da Abu Salama sai ce fala ta'ridanna alayya banatukunna wala akhawatukunna kar ku na bijiro mun da ƴaƴan ku kuce in aura sannan kar ku bijiro mun da ƴan uwan ku kuce in aura saboda ba halal bane gare ni wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa babban abin da zamu dauka karkashin hadisin shine suwaiba ya inganta ya tabbata cewa ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita anan gurin yace amatu ammihi abi lahab ita suwaiba amatu ammihi baiwar babban annabi ce waye babban annabi abu lahab wanda ayat Qur'ani ta sauka ta mayar masa da martani in ba a mance ba lokacin da muke bayani kan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun bayyana cewar lokacin da aka haife annabi sallallahu alaihi wasallam, ita Thuwaiba baiwar Abu Lahab ta ruga da gudu ta je ta samu Abu Lahab, ta ce albishirinka ya ce goro, matar dan uwanka ta haifi da namiji. Ya ce da gaske kike? Ta ce da gaske. Ya ce je kina yanta. To sakamakon labari da ta kai wa uban gidanta Abu Lahab na haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya sa Abu Lahab ya yanta ta. Mun yi bayani a wancan lokaci cewa wannan ba dalili bane da za a kafa hujja da shi wajen bikin murnan haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mun bayyana dalilai wanda suke gamsasu a wancan gabar da ta gabata. Abun mamaki in ba amince ba, wannan yantawa da Abu Lahab yayi wa Thuwaiba ya amfane shi a lahirarsa, haka ne? Ai mun yi bayani ko an rage masa azaba. Dan uwansa Al-Abbas, kamar yadda Bukhari ya kawo, sai da ya kawo shi mu'allaqan, ma'ana ya kawo shi ba isnadi, cikin littafin sa Sahihul Bukhari. Dan uwansa Al-Abbas, Al-Abbas baban Abdullah ibn Abbas kenan, shi ma Al-Abbas ai babban annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, shi ma Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Al-Abbas ya kwanta bacci bayan rasuwan Abu Lahab. Abu Lahab ya rasu bayan yakin Badar da kadan, Allah ya dauki rayuwarsa. Sai dan uwansa Al-Abbas ya kwanta bacci, sai yayi mafarki, yayi mafarkin Abu Lahab, ya ga Abu Lahab a cikin baccinsa cikin mafi munin yanayi, ma'ana ana gana masa azaba, saboda ai cikin wanda suka yi gaba da kiyayya da annabi ba wanda gabarsa ta yi kazanta ta yi muni kamar Abu Lahab, tare da cewa fa dan uwan mahaifin annabi shi Abu Lahab, dan uwan mahaifin annabi, amma ba wanda ya yi gaba na ƙarshe da annabi kamarsa. To shi yasa bayan rasuwarsa Al-Abbas ya gani cikin baccinsa cewa gashi ya gan shi fa a mafi munin yanayi, ana gana masa azaba. Can kuma bayan wani lokaci sai aka zo da wani ruwa mai sanyi, sai aka shayar da shi dan a dan sassauta masa azaban kafin a dora daga inda aka tsaya. Dalili kuma da yasa aka shayar da shi wannan ruwa, saboda yan taswaiba da yayi. Suwaiba kuma me yasa yanta ta kawo masa bishara kan haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? To shi yasa ya yanta ta, kaga wannan aikin alheri da ya kwaya ɗaya kawai a rayuwarsa kenan. Amma sai zama wannan aikin alheri da ya a rayuwarsa, Allah ya kiyaye masa shi. Wannan zai nuna mana adalci irin na Allah. Ka duba ka ga mushriki ne, ya mutu yana shirka, yana cewa Allah guda 300 ne da yan kai. In an ce Allah ɗaya ne, yana fushi. Idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, suna kiran annabi mawaki suna ce masa mahaukaci. Ga irin tsangwama da cutarwa da yayi wa musulmai, bai tsaya kansu ba har kan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana bin bayan annabi. Da inda annabi ya je yake kiran mutane, sai ya ce ƙarya yake, mara ladabi ne, mara kunya ne, mu dinnan bakwaninsa ne, amma cewa yake muna wuta, cewa yake kakansa da ya haifi mahaifinsa ya bashi kulawa ta musamman yake lura da shi, shi ma yana cewa yana wuta. Sai mutane su kauda kai daga annabi. In ya ƙara gaba, annabi ya je yake kiran mutane, ku shiga addinin Allah, qulu la ilaha illa Allah tuflihun, sai ya ce makaryaci ne, mara kunya ne, ya rena iyayensa, ni dinnan babbansa ne, cewa yake ina wuta, kakansa wanda ya haifi mahaifinsa yana cewa yana wuta, kar ku saurare shi. In ya ƙara gaba, ya qau qulu la ilaha illa Allah, ya ce kar ku saurare, haka ya hana annabi da'awa. To amma tare da haka, Allah sai kiyaye masa abu ɗaya da ita a rayuwarsa, shi ne ‘yanta Suwaiba. Aka shayar da shi ruwa saboda adalci na Allah da tausayi na Allah subhanahu wa ta’ala da kuma rahama Allah maɗaukacin sarki. Wato daga cikin darussa da fa’idoji da za mu ɗauka, karkashin kissar nan ta Abu Lahab zamu fahimci yalwar rahama Allah subhanahu wataala da kuma adalcin Allah madaukakin sarki duk irin ta'asa da Abu Lahab yayi abin kasa bai hana Allah saka masa ba. Abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan kissa shine duk wanda ya maka alheri karama masa, ko da abokin gabanka ne, ko da ku ba musulmi bane, in har ya maka alheri to karama masa. Inda Abu Lahab ai ba musulmi bane, to alherin da ya sai da aka rama masa shikenan, kuma sai a ci gaba da masa azaba. Asma'u bintu Abi Bakr tazo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, take ce masa, ya Rasulullah, mahaifiyata ta zo tana buƙatar abun hannuna, alhali kuma ba musulma bace, shin kana ga ya kamata in bata? Sai Annabi ya ce, sili ummaki, ki sadar wa mahaifiyarki, dau abun haninki ki bata, in kika dau abun haninki kika bata, ai kin sadar da zumuncin ta na mahaifiya kenan, dan tana mushrika, bai hana ki mata biyayya ba, bai hana ki mata kyauta ba, bai hana ki mata ihsani ba, saboda me? Kirama mata abun da ta miki na daukan cikin ki wata goma, wahalhalu da ta sha, da yanda ta zo ta haife ki tare ne ki, duk da ba musulma bace, rama mata alherin ta. Shine malamai suka ce daga cikin fa'idoji da zamu dauka karkashin wannan kissa ta Abu Lahab, zamu fahimci cewar duk wanda ya maka alheri karama masa. Annabi ya ce, man sana alakum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku kyakkyawa kurama masa, kuma ku masa kyakkyawa. Fa in lam tajidu ma tukafi'u, in ba ku samu abin da za ku rama masa wannan kyakkyawan da ya muku ba. Misali wani madaukakin mutum ne ya ma alheri, kai kuma ba abin da za ka iya kai masa kaga karama. Annabi ya ce, fadu'u lahu, ku yi ta masa addu'a, hatta turau annakum karkafatuhu, har sai kun samu gamsuwa da nutsuwan cewa kun rama masa bisa wannan alheri da ya muku. Wannan kissa ta Abu Lahab da muka karanta, tabbas malamai sun fidda fa'idoji da darussa masu tarin yawa wanda lokaci ba zai bamu dama mu ambata ba. Abinda za mu karkare bayani a kansa na kusa da ƙarshe shine, ita Thuwaiba din nan, shin ta musulunta? Wacce ta shahada Annabi, ta karbi musulunci ko kuma bata musulunta ba? Ta mutu tana mushrika? Wannan akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai. Galibin malamai sun tafi kan cewa Thuwaiba bata musulunta ba, hatta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala bata musulunta ba. Amma an samu malamai biyu cikin malaman musulunci, Ibn Manda da kuma Ibn al-Arabi, waɗannan biyu su sun tafi kan cewar duk wata macen da ta shayar da Annabi ta musulunta, kenan mahaifiyarsa ta musulunta. A ra'ayin Ibn Manda da Ibn al-Arabi, mahaifiyarsa ta musulunta. Amma akwai hadisi ingantacce cikin sahihu Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tare da sahabbansa, sai suka ga Annabi yana zubda hawaye sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye shi, yace ya roki Allah subhanahu wataala ya gafartawa mahaifiyarsa, Allah bai amsa masa ba. Da ya nemi izinin Allah ya bashi dama ya ziyarci mahaifiyarsa, sai Allah ya bashi izini. Hadisi ne, yana cikin sahihu Muslim ingantacce. Abin da zai baka mamaki, wanda yake mabi sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan nassi ya zo na alqur'ani ko na hadisi ba shi da ja'inda sallama yake 100%. To amma abin da zai ba ku mamaki, an samu wasu daga cikin masu da'awar sunna da kafar su ta goce a wannan gabar, mabiya sunna ne amma kafar su ta goce, shi mabi sunna kawai in nassi ne na alqur'ani fa sallama yake, ko ta yaya ya zo? In nassi ne na hadisi ya zo ingantacce, sallamawa yake 100% ba shi da tunani ta to an kuma aka ce kaza to kaza kaza fa addini sabanin hankali biyanda kai kake ga abu yafi dacewa Allah ya fi ka sani wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda haka daga cikin alamomi na mabiya sunna annabi ita ce idan nasi yazo karara kuma ingantacce sallama masa suke ba tare da sun auna shi ko sun gwada shi da tunanin su ko hankalin su ko kuma to in aka ce kaza kaza fa kenan wannan ra'ayi na ibnu manda da ibnu al-arabi kan cewar duk wacce ta shahid da annabi ta musulunta ra'ayi ne mai rauni babu hujja a kansa abu na karshe duge da korewar lokaci ita Thuwaiba abinda zai tabbatar maka cewa bata musulunta ba annabi yayi hijira daga makka ya dawo madina tare da musulmai al-muhajirun amma Thuwaiba tana makka to annabi tunda ya san cewa Thuwaiba ta shahada da shi tunda hadisin da muka karanta a baya ai annabi ne yake bada labari cewar Thuwaiba ta shahid da shi shi da Abu Salama saboda haka ƴar Abu Salama bata halatta ya aure ta ba annabi tun da ya dawo garin Madina bayan watanni haka zai nemi sutura da kayan kwalliya da dan abun masarufi sai aika wa Thuwaiba me yasa annabi yake mata haka alherin da ta masa na shahid da shi yanzu yake rama mata kaga wannan zai fassara bayanin mu na baya cewar duk wanda ya maka alheri ko ba musulmi bane ka rama masa ga Thuwaiba annabi yayi hijira daga garin makka ya dawo madina tare da muminai ita tana makka sannan kuma bata musulunta ba amma hakan bai hana annabi ya kyautata mata ba har ta rasu annabi duk lokaci sanda ya samu dama zai aika mata sutura zai aika mata kayan kwalliya zai aika mata abun masrufi makka har ta rasu a shekara ta 7 bayan hijira bayan annabi ya je yayi yakin Khaibara ya dawo sai Allah ya dauki rayuwar wannan baiwar Allah Thuwaiba to idan muka zo a halka ta gaba anan ne zamu ga bayani sosai kan shayar da annabi wannan kuma ta bangaren Halimatu Sa'diya dama mun ce wanda suka shayar da shi mutum 10 a bayanin malaman sira to amma waɗanda suka fi shahara guda uku na farko mahaifiyarsa kaga wannan ba ta baba na biyu Thuwaiba ita ce muka yi bayanin ta yanzu to sai ta uku kuma Halima ita ta ɗauki kashi 85 cikin 100 na shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan idan muka zo halka ta gaba a kan shi za mu dora abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗin harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته